أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايهك أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ياك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامن حدوى أولنا ساهية تا أصبر أيومنا 26 قوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1442 wanda haka kin ya dace wa
bakwai ko takwas
na'am ya dace wa 8 din watan 5 miladiya ta 2021. insha Allah ta'ala zamu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul tin bayan ayoyi guda 6 wanda aka karanta a darasi na karshe. Kin insha Allah ta'ala yau zamu tashi aya ta 7. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa fama yukadzibuka ba'du biddin
alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
Ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya mana magana akan cewa laqad khalaqanal insana haqiqa mun halicci dan adam fi ahsani taqwim a cikin mafi kyawun sura da kyawun halitta da kyawun diri wanda Allah subhanahu wata'ala yayi wa dan adam. Sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ajje komi a inda ya kamata ajje shi, wala duk wata gaba da ka ganta a inda take to anan ne Allah mai girma da buwaya ya so aje ta. Sannan kuma wannan ajewan shine daidai da za a matsa ta a kaita wani waje na daban a dauko wani abu na waje da bakin a maido shi wannan waje sai kaga abun cewa lalle bai yi kyawun da zai zamanto mai kayatarwa ba. Kenan Allah shi ya halicci dan adam fi ahsani taqwim. Allah ce summa radadnahu asfala safilin. Sannan zamu mayar da dan adam ya zamanto makaskancin makaskanta ta hanyar in ya zamanto kahuri ne shi na gidan wuta ko kuma a ya zamanto mutum ne wanda ba kahuri ba amma dai rayuwa ta kai shi wasu shekarun da zai zamanto ya kai shekarun da yauni ne akan mutane sai an doka sai an aje kuna makamancin wannan kenan hasba yanda tafsirin ya gabata to bayan shi Allah subhanahu wataala sai ya togace illal ladina amanu in banda waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari Allah ce falahum ajrun ghairu mamnun waɗannan suna da lada wanda yake baya yankewa wannan shine karshen abin da muka tsaya akai ubangiji subhanahu wataala yake cewa fama yukadzibuka to kai dan adam miye ya kai ka zuwa ga ƙaryata gaskiyan nan ƙaryata addinin musulunci ba'du biddin bayan wannan bayanin da Allah subhanahu wataala ya maka cewa ga jigaiwa ga yanda halittarka take ga inda ka taso ga kaza fama yukadzibuka ba'du biddin me ya kai ka zuwa ga ƙaryatawa bayan wannan bayanin gaba daya game da abin da ya shafi addini Imam al-Khattabi yake cewa wannan maganan da aka yi anan Allah yana yin shi ne zuwa ga kafirai yace al-khitabu lil-kafiri tawbihan wa ilzaman lil-hujjati wannan bayani ne Allah subhanahu wataala yake yin shi ga kafirai saboda a ƙwara musu a nuna musu cewa lalle ba su yi amfani ba daidai da hankalinsu wajen kafircewa Allah subhanahu wataala bayan cewa kai dan adam dinnan kai ne wanda Allah ya halice ka fi ahsani taqwim imana rayuwa take bibiye da kai mataki bayan mataki tun kana babu kai ya zamanto akwai ka kana dan laƙuƙu ka zamanto ka fara wayo ka fara hankali ka zamanto mutun cikakken mutun daga nan kuma sai kai mi sai ka rinka ƙasa kana baya kana zaizayewa kana kaza dan adam baka karanta irin waɗannan abubuwan ba me kai ka zuwa kafircewa Allah subhanahu wataala baka san da cewa rayuwar nan ba idan kaga lattijo yana tari yana amfani da sanda wajen tashi ko wajen zama baka san cewa ba yayi wasu shekaru a baya wanda shi ma yana cikin kuruce shi daga kenan fama yukadzibuka ba'du biddin ai idza arafta ayyuhal insanu anna allaha khalaqaka fi ahsani taqwim malike ta idan kas gane kai dan adam cewa lalle Allah mai girma da buwaya ya halice ka a cikin wani yanayi wanda yake mafi kyawu wa annahu yarudduka ila ardhalil umri sannan kuma Allah zai maida ka zuwa ga shekaru wadanda suke na tsuha ka tsuho jagob ya zamanto ga kanan kawai kaman ba kai ba wa yanquluka min halin ila halin wannan yanayin zai doke ka daga wani yanayi na kuruciya ya kai ka zuwa ga tsuha daga ƙarhi zuwa rauni daga kaza zuwa kaza dan haka fama yahmiluka ala an tukadhiba bil ba'th wal jaza miye kake takama da shi mi kake kafafa da shi wanda zai kai ka zuwa ga ƙaryatawa da cewa wai in an mutu za a tashi wai idan aka tashi kuma kana ƙaryata cewa za a yi hisabi miye gare ka wace me kake takama da shi wanda ya kai ka zuwa ga kafircewa Allah subhanahu wataala wa qad akhbaraka muhammadu sallallahu alaihi wasallam bihi tare da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baka labarin ga yanda abin zai faru to da haka dai kenan Allah subhanahu wataala anan yana jan hankalin cha fama yukadzibuka ba'd biddin me zai kai ka zuwa ga ƙaryatawa game da abin da ya shafi addini abin da ya shafi addini da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi miye zai kai ka zuwa ga ƙaryatawa bayan wannan bayanin da aka maka na baya gaba daya sai Allah ya ce alaysa Allahu wai shin ba Allah bane ba ahkamul hakimina mafi hukuncin masu hukunci lalle tabbas amsa ita ce eh Allah shine mafi hukuncin masu hukunci dan haka wannan shine ƙarshen suratul tin insha Allah sai sura ta gaba wadda ita ce suratul sharh na'am
bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
بسم الله الرحمن الرحيم ده سورة الله مي رحمة مي جنكي وانا سورة انا كرنت ده سورة سورة الشرح سورة مكية وانا كما شيني مغنر قبات يوم مالمان تفسيري sannan kuma sura ce wadda tana da ayoyi guda 8 ubangiji subhanahu wataala yake cewa alam nashrah shin bamu bude maka ba kirjinka shin bamu shiryar da kirjinka ba shin bamu yalwata maka kirjinka ba shine abinda Allah ya ce alam nashra mana alam naftah sadraka lil islam shin bamu bude zuciyarka ba ta hanyar da musulunci ya kwankwashi ita wannan zuciyar taka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan bi sifatin khassa kina sannan bi sifa amma kuma kai ma da kake sauraron maganar nan alam nashrah laka sadrak shin ba Allah bane ya yalwata miki kirjinki har kika kai matakin da zaki iya fahimtar ayoyin alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da bautawa Allah subhanahu wataala dukkan wasu ayyuka ibada kike kokarin aikatawa ai wannan tawfiki ne da dacewa daga Allah subhanahu wataala yanzu misali ba karatu ake ba nawa daga cikin mutane wanda suna can suna aikin da ba amfanin duniya ba amfanin lahira a ciki su suka hiyawa a duniyance ba komai yake nema ba a lahirance kuma la'alla ma zunubi zai riga doka to dukkan wani abin da kaga bawa ya kai zuwa gare shi na aikin alheri to wannan wa tawfiki ne Allah ne ya bude zuciyarka ta hanyar da zuciyarka ta amshi wannan abin kenan me ya kamata kai sai ka gode wa Allah subhanahu wataala sai ka rika ambata cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga aikata wannan aiki duk lokacin da ka samu kanka kika samu kanki a cikin wani aiki na da'a bauta ga Allah subhanahu wataala wasu ayyuka da suke taimakawa al'umma ne to ki daga hannu ki roƙiya ki ma Allah godiya ki alhamdulillah ki gode wa Allah subhanahu wataala mutane nawa suka yi ki tunani mutane nawa suka yi ki wadata mutane nawa suka yi ki ƙarfi suka yi ki kokari suka yi ki kai kawo amma ba su samu daman yin wannan ba ki Allah sa ki daga cikin su ki ma Allah subhanahu wataala godiya alam nashrah laka sadrak kene idan zamto akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Abdullah dan Abbas kamar da Dhahaka yayi riwaya yake cewa qalu ya rasulullahi sahabbai suke cewa ya ma'aikin Allah ayan sharihu sadru wai kenan zuciyar dan adam ko kuma kirjin mutun yana samun yalwatuwa qala na'am mazalla yace kware da gaske zuciya tana samun yalwatuwa bimana zuciyarka kaji ta yalwata ta budu tana amsan abin da Allah ya ce tana amsan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hudi wallahi ka daga hannu kai godiya ga Allah Allah sai ya kara maka shari'a wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum Allah yake cewa waɗanda suka shiryu zadahum huda Allah zai kara musu shari'a wa atahum taqwahum kuma Allah ya ba su jin tsoron shi dukkan mutumin da Allah ya mushi arzikin jin tsoron Allah wannan mutumin Allah ya gama mushi komai a cikin rayuwa duk abin da zai yi alheri ne duk aikin da zaka ga yana kaiwa yana kawo alheri ne daka bawa yayi kokari matuka ya kai ya kawo ya ga cewa yanda za a yi zuciyar shi ta budu kamar da Allah ke cewa afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam
afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah أولئك في ضلال مبين
ونجي سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام yanzu mutumin da Allah ya yalwata zuciyar shi da kirjin shi lil islam game da me kauya zuwa ga Allah amsan dokokin Allah fa huwa ala nurin min rabbih wannan mutumin rayuwar da yake yana rayuwa ne akan haske daga ubangijin shi Allah ce fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah azabar Allah ta tabbata ga waɗanda zukatan suka zama to suna da tauri akan amsan hukuncin Allah subhanahu wataala kenan duk mutumin da yaga Allah yayi inshira'i ga sadarinka bimana Allah yayi inshira'in kirjinka kana amsan dokokin Allah sai kamar Allah subhanahu wataala godiya shi yasa sahabbai suka tambaya manzo Allah ce musu kwarai da gaske Allah yana bude kirjin bawa sai suka ce ya rasulullahi wa halli zalika alamatun akwai alaman da ake gane cewa wacce Allah ya bude kirjinta wani Allah ya bude kirjin shi akwai alaman da yake nuni haka manzo Allah yace na'am yace kwarai da gaske akwai alaman da yake nuni haka yace abu na farko at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal i'tidad lil maut qabla nuzul al maut ko kuma wata riwaya wal isti'dad lil maut qabla al maut mazalla yake cewa alamomin cewa Allah ya yalwata kirjinka Allah ya bude kirjinka abu na farko at tajafi an daril ghurur mutun ya rika jan jiki ya rika nisantan daril ghurur ita ce gida na rudi shi ne gidan duniya dukkan mutumin da kaga iya da kaffa kaffa da duniya bata dame shi ba duk abin da zai kai shi zuwa ga ya shagaltu ya raba shi da Allah subhanahu wataala ya raba shi da ambaton Allah ya raba shi da aikin alheri kaga yana baya baya da shi to wannan alama ce akan cewa wannan mutumin iya daga cikin mutanen da sharaha Allahu sadrahu lil Islam Allah ya yalwa ta kirjin shi Allah ya bude kirjin shi akan amsan dokokin Allah subhanahu wataala alin kibab mutun ya kifuma duniya alama ce ta tabewa alama ce ta halaka alama ce ta cewa lalle wannan mutumin in bai yi hankali ba zai cika ba imani amma daga an samu mutun yana da attajafi an daril ghurur mutun ya nisanci gidan rudi ita ce duniya idan ana murza duniya ana cin duniya ana hada hada ana kaiwa ana kawowa billahi alazim sai kai tsammanin abin ba zai kare ba an yi tanadin komi an yi tsare tsaren komi ana murza duniyar yanda aka ga dama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya hulwatun hadira hulwatun khadira duniya wata abin dandano ne mai dadi khadira tsawwa shar dukkan wanda ya kalle ta za ta burge shi idan aka yi tsare tsaren yanda ake tsaga duniya da aka ga dama abin za ka zai burge ka tsarin mulki ne tsarin harakan masu kuɗi ne tsarin wane ne za ka ga abin gashi nan malam abin kayatarwa abin burgewa abin kaza amma kuma dole dan adam ya rika tuna lahira cewa duniyar nan ba aran bane zai zauna a gaba zai to naka wajibi ne a samu attajafi an daril ghurur mutum ya rika jan jiki ya rika janyewa gidan rudi shine gidan duniya ya zamanto aikin da zaka rika aikatawa duka aikin da zai kusantar da kai ga Allah subhanahu wataala ne aikin da zai kusantar da kai ga Allah subhanahu wataala sai ya ce wal inabatu ila daril khulud sannan kuma da tarewa da kaiwa zuwa ga gidan dawwama ya zamanto kai harkokinka duka irin na lahira ne bimana ya za aika samu lahira ya za aiki samu lahira ya za aiki kabarinki yayi kyau ya za aika zo hisabi ya zamanto hisabinki ya zo da sauki sannan kuma an baki littafin ki a hannunki na dama sannan kuma ki kasance daga cikin wadanda Allah zai ce udkhuluha bisalamin aminin ku shiga aljannan nan a cikin aminci kuna amintattu kuna cikin nutsuwa ya zamanto wannan shine tunaninka shine tunanina shine tunaninki shine tunaninmu gaba daya wannan ita ce alamar cewa lalle zuciyarka Allah ya buda maka zuciyarka ta hanyar amsan dokokin Allah subhanahu wataala kenan attajafi an daril ghurur sai ce wal inabatu ila daril khulud kenan gudun duniya da son lahira to wannan kuma son lahira nan bayan da za a yi tabbata kace a ai kuku ne masu son lahira misali ka guji duniya kai wane ne amma kai ba wani aiki alheri ba kawai duniya ce bata maka ba a ana son gudun duniya ta hanyar al-i'tidad ko kuma al-isti'dad lil maut qabla nuzul al maut dan adam ya shirya wa mutuwa kafin mutuwa ta safko zuwa gare shi ka shirya wa mutuwa ki shirya wa mutuwa kafin mutuwa ta zo kuma tabbas tana tahi in baka mutu ba yau zaka mutu gobe idan baka mutu gobe ba zaka mutu jibi idan baka mutu jibi ba zaka mutu sati mai zawwa wata mai zawwa shekara mai zawwa shekaru masu zawwa tabbas dai wannan mutuwar sai ta zo maka al mautu babul wa kullu an-nasi dakhiluhu man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addalat al asbab wal mautu wal mautu wahid yake cewa mutuwa kamar kofa ce kaga da muka shugo nan duka shugowa muka yi to yanda ka san kohon na dole duk wanda yake so ya shigo masallacin ne shigo da ɗaya daga cikin kohohin nan to ita mutuwa haka nan ne ita kowa ce wa kullun nasi dakhiluhu kowa sai ya bi ta cikin ta ya wuce mallam ya mutu bi saifi wanda bai mutu ba da takobi a wajen yaki mata bi ghairihi zai mutu a wani sababin na daban dole dai sai ka mutu sai ce al mautu wahid ita fa mutuwar ɗaya ce mutuwar ɗaya ce amma hanyoyin suna iya shan bambam daka mutun ya kimtsawa mutuwa tun kafin mutuwa ta zo da me yake kimtsawa mutuwa sallah azumi karatun qur'ani biyayya ga mahaifa aikata ayyuka managarta abinda Allah ya ce aiki abinda aka ce kibari kibari wannan shine hanyar da ake shirya wa mutuwa kafin ta zo karka ce a sai gobe a sai jibi a sai gata a sai shekara mai zawwa sai lokaci kaza wannan iya ɗaya daga cikin alaman cewa shedan yayi kulli a saman kanki ki rika ta sai gobe zan gyara sai jibi zan gyara at-taswif jundun min junubi iblis rinduna ce daga cikin rindunar iblis a muna nan zuwa badi mun gyara a muna nan zuwa lokaci kaza mu a al-isti'dad lil maut mutun ya shirya wa mutuwa tun kafin mutuwa ta zo mutuwan nan idan ta zo ba wanda take tuntuba ko ta shawarta ko kuma ta ce maka a garin nan zan zo ko kuma wacce ki kikkim tsafa garin nan da dan lokaci kaza zan zo akwai wanda ake ma haka nan wallahi babu wani zai kwanta ya ce muku sai da sahi amma sahi da ba zai gani ba wani zai ce muku zan je in zo zawon da ba zai yi ba sai dai a zo da shi wani zai ce bari in dan ringe sa kadan zuwa anjima an tashi nayi kaza wallahi wannan ringe sawa kenan ya tafi babu wanda take tuntuba ba wanda take shawarta ba wanda ake a ce ai an yi wata matsaya dole tunda ba da magare ne kai sai a da magare zaka mutu a ka kama hanya zaka tai wuri kaza ashe a can ne Allah ya rubuta ajalin naka wata kila ma sai a kasa gane sababin menene ya kai ka wannan wajen ajali ne kai ki taka al-isti'dalu lil-maut qabla al-maut dan adam ya shirya wa mutuwa tun kafin wannan mutuwa ta zo kuma tabbas za ta zo la mafarra babu inda zaka gudu kace kai ka dauki wani matakin da yanzu ka kai inda a maganar mutuwa dama wani abu ne wanda yake musallam kowa ya sallama da wanda ya imani da wanda bai imani ba da kahurin da kowa ya yarda mutuwa zai to gizo abinda zai biyo bayan mutuwar nan tashi hankali ne yake ciki shi kuma yar alaka da abinda muka aikata a nan gidan duniya in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra in alheri ka aikata kika aikata zaki ga alheri idan sabani shi ka aikata tabbas wannan abin zaki gani aljaza'u sayakunu min jinsil amal sakamakon zai kasance akan jinsin aikin da ka aikata aikin alheri ka aikata zaka ga alheri sharri ka aikata kuma sharrin iyana iya jiranka to wannan shine alamu guda uku da manzon Allah ya ambata musu cewa lalle dukkan bawan da Allah ya bude kirjin shi bi ma'ana Allah ya lauta mishi kirjin shi za a ga yana gudun duniya yana faman bin lahira yana kokarin aikata aiki tun kafin mutuwa ta zo mishi to wannan shine ma'anar alam nashrah laka sadrak Allah yake cewa manzala shin bamu yalwata maka ba ko kuma bamu cika maka ba zuciyarka ko kuma kirjinka da hikima da ilimi kamar da Hasan Basri yake cewa sannan Malik yake cewa fi sahih ya zo a cikin sahih shine sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik radiyallahu anhu an Malik ibn Sa'sa'a yace daga Anas dan Malik daga Malik ibn Sa'sa'a yake cewa rajulin min qaumihi shi wannan Malik ibn Sa'sa'a wani mutum ne daga cikin mutanen kabilar shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzala sallallahu alaihi wasallam yace bainama ana inda al-bait yace wani lokaci ina daidai al-bait kenan dakin Ka'aba manzala iya daidai dakin Ka'aba sai yake cewa فبينما انا عند البيت بين النائم واليقظان ني با مي بارشي با ني با وند يكي هلكي ما كينن ياي دان يانا دان wannan dai shi ba mai barci ba shi ba wanda yake halke ba yace is sami'tu qa'ilan yaqulu sai naji wani mai fada yana fadan cewa ahadun bayna thalathati yana ce a wanda kun muke neman hudde daga cikin wadannan mutanen guda uku ne sai ji ana fadin haka yace fa utitu bi qastin sai aka zo muni da wani babu ko ka ce wata wani masaki ko kuma ka ce wani kwano aka zo da wani kwano min zahabin na zinariya fiha ma'u zamzam a cikin wannan kwanon akwai ruwan zamzam a ciki yace fashuri ha sadri ila kaza wa kaza mazalla ce aka tsaga kirjina ila kaza wa kaza hasid aka wuri kaza yace ya'ni ila asfali batani hasid aka zo kasan cikin shi mana kasan cibiyar shi aka tsaga tun da kirjin shi sai da yuzuna qala fastukhrija qalbi sai aka fuddo zuciyata fa gusila aka wanke ta a cikin wannan kwantekan nan yake cewa fa gusila qalbi bi ma'i zamzama aka wanke wannan zuciyar ta wadda ruwan zamzam din nan summa u'ida makanahu aka maida ta inda take yake cewa summa hushiya imanan wa hikmatan sai Allah ya tara mishi imani da hikima wannan kuma hadisi ne ingantacce tabbas an yi haka manzala sallallahu alaihi wasallam yana cikin rayuwa yana gindin dakin Ka'aba wasu mala'iku suka zo suka tsaga kirjin shi suka huddo zuciyar aka sa ta a cikin wani makayi na zinariya aka wanke ta da ruwan zamzam aka hudda duk wani dattin da yake cikin ta wata kazamta ta keta da hasada da rishin jin magana da wa duk wani abin da ka san wani cukuluftun da yake tare da mu sai zaman to manzala an wanke zuciyar shi daga wannan abin gaba daya sai aka maida mishi wannan zuciyar tashi shine ma'anar alam nashrah laka sadrak sai Allah ya ce wa wada'na anka wizrak wa wada'na anka wizrak Allah ya ce kuma mun yahe maka bi ma'ana mun kankare maka zunubanka duk wani zunubin da yake da Allah mai girma da buwaya ya kankare mu shi Allah yake ta inna fatahna laka fathan mubina
inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
محل الشاهد ليغفر لك الله الذي غفرت مك ما تقدم ابن ده يوتي من ذنبك نذنبك وما تاخر ده ابن ده بي زو با wannan guarantee ne Allah yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa zunuban shi da suka wuce da wanda zasu zo gaba daya ya gafarta mushi wannan shine ma'anar wa wada'na anka wizrak sannan muka kankare maka zunubanka muka yahe maka su sannan wannan allazi anqada zaharaka wannan zunuban da suka gajiyar da gadan bayanka wanda suke da yauni a gadan bayanka Allah ya ce mun yahe maka su mun yahe maka waɗannan zunuban gaba daya sannan daga cikin darajar da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga abu na harko an bude zuciyar shi an wanke ta sannan kuma Allah ya yalwatar da kirjin shi ya zamanto dukkan wani aikin alheri shine abin da yake so sannan Allah yake cewa wada'na anka wizrak kuma laihinka da kai ma a baya da wanda zaka yi a gaba gaba daya mun yahe maka su wannan yaunin na laihi shine abin da yaunan da gadan bayanka sai Allah ya ce daraja ta gaba wa rafa'na laka dhikrak sannan mun daukaka maka ambato mun daukaka ambatanka mun daukaka inji su Allah Allah ya ce sun daukaka ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu ka duba a wuni wa zai iya baka raskonan salatin da ake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu kaga duk inda aka zauna aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake maimaitawa wuni farai za ana haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bakhilu man zukirtu wa lam yusalli alayya man zukirtu indahu manzon Allah yake cewa mutumin da yake kowa rowa shine mutumin da aka ce manzon Allah ya kasa cewa sallallahu alaihi wasallama wala shine mai rowa lamba daya a addinance daka mu dabi'antar wa kanmu cewa duk lokacin da muka ji sunan manzo Allah aka ce Muhammad mu ce sallallahu alaihi wasallam aka ce manzon Allah mu ce sallallahu alaihi wasallam aka ce annabi mu ce sallallahu alaihi wasallama sannan kun san darajar da za a samu akan haka darajoji ne masu yawa duk mutumin da yake so ya zama dan gata a wajen Allah ya yawaita wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama salati wai darajar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da Ubangiji subhanahu wata'ala ma ya ambata cewa yana salati a gare shi mala'iku suna yi innallaha wa mala'ikatahu
innallaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima
daga cikin darajar da daukaka wanda Allah subhanahu wata'ala yayi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karkashin wa rafa'na laka dhikrak Allah yana salati a gare shi mala'iku suna yi a gare shi sannan kuma Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani sallu alaihi kuma ku yi salati a gare shi mana sallallahu alaihi wasallama wa sallimu taslima sannan manzo Allah yake cewa man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya muni salati daya manzo Allah ya ce Allah zai mishi goma yanzu ki yi salatin annabi daya Allah sai ya miki goma ke kin ma manzo Allah ke kuma Allah ya miki darajar yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya muni salati Allah sai ya maido muni raina Allah ya jiyar da ni wacce ƴar wani ta yi salati a gare ni manzo Allah sai ya ji Allah sai ya jiyar da shi ya salam misali aikinka aikinki da abkinki sabanki abinda kika nacewa shine salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gobe kiyama manzo Allah ya sanki ya sanki saboda salatin da kike yi a gare shi kowane lokaci ana wacce ƴar wani ta maka salati wacce ƴar wani ta maka salati kuma ajiyar da shi wannan abu kaga ba karamar daraja bace ba kima ce ta musamman idan Allah subhanahu wataala ya arzuta ki da yawan yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati addu'ar bawa idan ya zo yin addu'a ka bude da salatin annabi karihe da salatin annabi addu'a ka amsa sace wannan guarantee ne ba wani shakka ko wani kokonto akan haka ki bude da salatin annabi ki rihe da salatin annabi addu'a ki amsa sace wani daga cikin sahabbai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan sanya salati na in sanya maka rabi in sanya maka kashi kaza yace karshe yake cewa zan sanya salati na gaba ɗaya zama a gare ka manzon Allah yace da ku ka dace da alheri duniya da lahira gaba ɗaya wallahi karmu yi wasa in ka tashi salatin annabi kuma ka nemi wanda manzon Allah ya karantar salatul ibrahimiyya da sigogi kamar guda bakwai wanda Malam Albani ya kawo su a cikin littafin shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha kar ka je ka dauko wani salatin da manzon Allah ya koya ba kar ka dauko salatin malamin garinku ko kuma salatin wani malamin ku ko kaza a ka dauko salatin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da jama'a dan ka mu yi kokari matuka ya zamanto abun maimaitawa a saman halshen mu kowane lokaci ya zamanto muna mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati wallahi rayuwarmu za ta yi albarka rayuwarmu za ta yi albarka za mu ga canji ba na wasa ba a cikin rayuwa amma dole sai an naci ya zamanto shine sabanka maimakon wani waƙe-waƙe maimakon wasu fadin maganganu marasa amfani ya zamanto salati kike wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim har zuwa ƙarshe Allah ba mu dacewa Malam Dahaka yake cewa Abdullahi dan Abbas yace qala yaqulu lahu la zukirtu illa zukirta wa rafa'na laka dhikrak bimaana muka daga ambatanka Allah yace ta hanyar da yace wa manzo Allah duk inda aka ambace ni sai an ambace ka duk inda aka ambace ni sai an ambace ka mai tare da ni fil azani wal iqamati wat tashahudi a cikin kiran sallah a cikin tada iqama a cikin tahiyya da za'ai kaga daga an ce ashhadu an la ilaha illallah sai a ce ashhadu anna muhammadan rasulullah kaga ma'anan wa rafa'na laka dhikran hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falaq iqamati Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah daga an ce ashhadu an la ilaha illallah kaga an ambaci Allah ku sai a ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma na shaida annabi muhammad manzo ne na Allah haka an ka duba zaka samu a cikin tahiyya wa yawmal jum'a haka kuma ranar jumu'a kamar da Bahaushe ke cewa uwa uba kenan bi ma'ana kankat ranar juma'a da daren juma'a wannan dare ne na musamman a wajen yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati asrar ne sirri ne ba karami ba na cin nasara a cikin rayuwa ka kwatamta ki gani wa alal manabir haka a saman minbari in za ka ce Allah an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan daga ambatan shi ne Allah yi wa yawmal fitr a ranar sallar azumi wa yawmal adha da ranar sallar layya duka an za a yi magana zaka an ɗayanta Allah da bauta sannan kuma sai a tabbatar da cewa annabi Muhammad manzo ne na Allah kaga kenan duk wani wuri mai daraja mai kima ana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan waje kaga wannan ma'anar wa rafa'na laka dhikran haka kuma a ranakun at-tashriq da yawm arafa sannan kuma da sauran wurare wanda suke suna da daraja na yau da gobe sai ce walau anna rajulan yake cewa walau anna rajulan abdallahi jalla yake cewa walau anna rajulan abadallaha jalla sana'u inda mutum ya bauta wa Allah mai girma da buwaya sannan kuma wa saddaqa bil jannati wan nari ya gaskanta mutum ya bauta ya gaskanta ya yarda da aljanna ya yarda akwai wuta wa kulli shay'in duk abin da Allah ya bada labari ya yarda amma ina aka samu matsala da shi walam yashhad anna muhammadan rasulullahi sai ce a shi bai yarda manzon Allah ba manzonin Allah to wannan mutumin lam yantafi bi shay'in wa kana kafiran wannan abin da ya imani da suna ya yarda da aljanna ya yarda da Allah ya yarda da kaza in yace bai yarda da manzon Allah ba to waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba sa amfanar da shi da komai kuma kahuri ne na gidan gaba mana kahuri ne na ƙasa da ƙasa rishin imani shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wasu malamai suke cewa abinda ake nihi da warafa'na laka dhikrak ay rafa'na dhikraka 'inda al-mala'ikati fis sama' Allah ya daga ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a can sama a wajen mala'iku kaga lokacin da aka yi Isra'il mi'raji lokacin da aka yi mi'raji da shi aka urija bihi ila sama aka yi sama da shi da aka je da aka kwankwaso aka yi sallama a sama ta harko sai masu gadin sama ta harko suka ce wane ne yace Jibril malaka Jibril yace Jibril ne suka ce man ma'aka waye tare da kai sai ce Muhammad ibn Abdullah Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallama suka tambaya hal ursila ilaihi an aika zuwa gare shi cewa yazo malaika jibril ya ce kwarai suka bude kaga sun ji sunan shi ko kuma da aka ambata cewa a lokacin da aka zo shiga gidan aljanna farkon wanda za a fara budewa aljanna ya shiga shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah yazo zai shiga ya nema a bude sai mala'ikan da aka wakiltawa kulawa da abin sai ya tambaya wane ne manzo Allah sai ya ce muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika ya ce kai aka ce in fara bude ma kar in bude ma kowa in ba kai ba kenan mala'iku sun san wa sun san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka dhikrak ay rafa'na dhikrak 'inda almala'ikati fis sama wa fil ardi 'inda almu'minin kuma aban kasa Allah ya sanya ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen masu imani alama ce ta kina da imani yawaita salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sanan wa narfa'u fil akhirati dhikraka Allah zai daga matsayin ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lahira yake cewa bima nu'tika min almaqamil mahmud na daga abin da za mu baka nan matsayi abin godiya wa minal layli fatahajjar bihi nafilatan laka
minal layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda
minal layli a cikin dare Allah yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fatahajjar bihi kai tashi kai qiyamul layl da alqur'anin nan yace asa tabbas yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas ubangijinka zai tayar da kai gobe kiyama a wani matsayi abun godiya ka duba fa duk taron duniya da aka yi gaba ɗaya tun daga annabi adam alayhi salatu wasalam har zuwa mutane na ƙarshe da za a yi kiyama a kansu mutane za a shiga cikin wani yanayi na damuwa sai ai committee a zo wajen annabi adam a ce kai ne baban mutane kai ne abul bashar kai ne kaza kai ne Allah ya da hannayen shi kai Allah ya hura ma rai kai Allah ya ma wane ne aka saka aljanna ka roƙa mana Allah ai hisabi sai ya ce ina ai ta kaina nake ubangiji na a yau yayi fusatan da banna iya tunkarar shi idhabu ila ghairi ku tahi zuwa ga wani wanda ba ni ba sai a gangaro a zo wajen annabi nuhu alayhi salatu wasalam shi ma ya bada uzuri ce kai ni da nace rabbi la tazar alal ardi mil kafirina dayyara yace bana iya ba ku yi gaba suka yi gaba su duk annabin da aka zo sai ya bada uzuri ana zawwa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce ana laha ni ne zan yi wannan ceton ka duba wace irin daraja ta kai wannan mutanen duniya fa kaf duk wata halitta da aka taɓa a ban ƙasa to tun daga harkonta har zuwa ƙarshenta za a tara su a waje guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ba wannan daraja ta yi wannan ceton yace ana laha ya je karkashin al'arshin ubangiji ya zube a ce daga kanka tambayi abin da kake so za a baka ya daga kan shi yace Allah ai hisabi tsakanin bayi kuma tun daga lokacin zai rika Allahumma ummati ya Allah al'ummata Allah al'ummata a tausaya musu a musu rahama a musu kaza don haka kaga wajibi ne tun mutum mai imani in dai akwai imani tare da kai ya zaman to manzon Allah kana jin shi a cikin zuciyarka sama da kowa kana jin shi a cikin zuciyarka sama da komi zaka iya sadaukantar da komi a rayuwarka saboda manzon Allah zaka iya wajibi ne ka gabatar da kuma son shi a cikin zuciyarka sama da yanda kake son kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum imanin dayanku ba yanda za a iya cika hatta akuna ahabba ilaihi har sai kahi son manzon Allah min waladihi sama da danka wa walidihi sama da mahaifanka wan nasi ajma'in da sauran mutane ma gaba daya ya zama to manzon Allah ne a gaban idanka in aka ce manzon Allah ya ce to baka ga darajar kowa in yace a bari to ba wanda isa ya saka kai in yace aiko ba wanda isa ya hana ka wannan aikin wannan shine hakikanin soyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba waƙe-waƙe da zaka ji wasu na yi ba muna ana begen shi ana son shi amma ya faɗi doka ta kai dubu duka ka share su bakka da alaka da abin da yake aikatawa kuma ka ce wai kai ne masoyin manzo Allah wannan ba so bane ba kamar da wani yake cewa ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu yace hadha la'amri fil fi'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'ahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u yace kana saba wa Allah kuma akai magana kace ai kai kana son Allah yace hadha la'amri fil fi'ali badi'u wannan magana da kake hodi kace kana so sannan kuma kana saba wa umarnin wanda kake son yace wannan in aka doko shi aka auna shi la'amri fil qiyas aka yi qiyasin shi a cikin abubuwa wani abu ne wanda yake bambarokai bi ma'ana ba iya hankali bai iya kamawa misali yanzu kamar miji ne da matar shi suna rayuwa tace tana son shi kaza 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 ta hudu kalmomi na soyayya da waye a gare shi amma kuma dis umurnin da zai bada ya tataka in yace gabas tace yamma in ta yace sama tace kasa in yace hori tace baki wani irin so ne wannan saboda ka'idar da aka sani ta hankali innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda kace kana so to ko za a samu kana mushi da'a to kace kana son Allah ko baka mushi da'a kace kana son manzon Allah kai ne masoyin manzon Allah har kana sukan wani amma kuma duk umurnin da manzon Allah ya bada bakka da alaka da shi yanzu misali ka dauki sallar qara'u da aka yi misali jiya kaga wanda sai ta yana tsammani amma su ne masoya manzon Allah su suke kula da addini alhali ba haka nan bane ba babu wani dalilin da yake nuni akan isnadi ko mai rauni babu to addini anan garin da magaram za mu yi shi ko kuma ni ne zan zama da in meke kafa kawai in ce muku kai ku yi kaza akwai lada akwai tsari hankali a cikin wannan babu yaushe aka yi ka yaushe ka zo yaushe aka yi ka mutane sun bauta wa Allah tintini ka a yi ka kanka na biyar ma ko na goma kuma Allah ce aljanna ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sai da ya nuna su ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa wannan su ne masu imani da gaske kai kana ina lokacin bid'a tana ina malamin naka da yake sharanta maka yana ina babu su da haka mutun ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son manzon Allah wajibi ne tilas ne ba zabi bane ba ba na ga dama bane ba dole ne ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da kake son kowa saboda da kake son komai to Allah ya daga ambatan shi kaga halittun duniya gaba ɗaya za a hada amma shi za a kaddamar shi ake jira akan cewa ya zo ya roki Allah subhanahu wataala kuma shi kadai Allah ba wannan matsayin asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to wannan shine abin da wasu daga cikin malaman tafsiri suka nihi abin da ake nihi da wa rafa'na laka dhikran to yanzu kuma abin da manzon Allah ya zo da shi aiki ne gwagwarmaya ce misali yanzu a hada ki da wata mace daya tana kan abu kaza a ce kwantar din wannan abin ake so yanzu ki sakke ta daga wancan ki dora ta wannan kuma la siyama akai ka tare misali mutane ne masu irin dan adab din da yake da taurin kai kaga aiki ai ba na wasa bane a ce mutane sun saba tsarin rayuwar zamantakewar su kaza ne ibadar su kaza ce wane ne su kaza ne gaba ɗayan abin da suke yi sai ka zo ka ce zaka tada su daga saman shi ka dora su na abin da ba kana bukata hakuri ko baka bukata hakuri hakuri ba na wasa ba yanzu ka dauki misali tura mulkin mallaka da irin mulkin mallaka da suka mana kan su kai irin matsayin da suka kai suka samu har ake jin cewa bin su ne wayewa tare da cewa sun zo sun sami akan wasu dabi'u da halaye wanda ba waɗannan ba amma wace irin hukuma ya ce musu ba akan duniya ce suke nema su to Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya canza mutane daga bautan abubuwan bauta rukutu zuwa ga abun bauta guda ɗaya tallin taltilo shine Allah subhanahu wa ta'ala to kaga shi sa kenan dole zai fuskanci kalubale sai Allah ya ce fa inna ma'al usri ka sani tare da al-usr tsanani yusran akwai sauki tare da shi duk yanda abubuwa suka yi kumci suka matse to ka tabbatar da cewa akwai budi zuwa gaba wahalhalin rayuwa wajibi ne dan adam ya hakura ya rika fuskantar su saboda sunnar rayuwa ce haka nan bi ma'ana an dabi'antar da rayuwa dole ka sha wahala wani lokaci ka ji dadi wani lokaci kuma ka ji abun duniyar gaba ɗaya daqat alaikal ardu bima rahubat duniyar ta matse ta maka kumci duk yanda take da fadin ne sai ka duniyar ta takaitu akan ka to ka sani cewa inna ma'al usri tare da tsananin nan yusra akwai sauki tabbas akwai sauki ta bangaren da ya shafi zamantakewar rayuwa ne zamantakewar aure ne harakan kasuwanci ne harakan aiki ne harakan zamantakewa a bakkantaka ne kawance ne wane ne addinin ne da sauransu duka komi yana bukatan hakuri kayi hakuri sannan kuma ka sani bayan wannan tsananin abin da zai biyo baya shine mi shine sauki daka fa idza tafa bika ta'ifun min hammin aw alamin idan wani radadi da ciwo ya same ka a cikin rayuwa wani jarrabawa ya same ka to wannan sunnar rayuwa ce daga cikin mafi muhimmancin abinda malamai suke ambatawa abinda yake fudda mutun daga cikin matsala suka ce famnah ghayraka ma'rufan, kayi kokari ka kyautatawa waninka ko abinci ko hatta da tunani. Misali yanzu wata ta shiga cikin wani yanayi, abubuwan rayuwa sun tsaye mata, batta da irin kwakwalwar da za ta iya tunanin ta huta daga cikin matsalar nan, kika taya ta tunani kuka huta ta huta daga cikin matsalar nan, wallahi wannan alama ce daga cikin alamu mai girma, sababi ne daga cikin sababba masu girma da Allah zai yaye miki damuwar kike. Famnah ghayraka ma'rufan at'im ja'ian, ka ciyar da mai jin yunwa, mutumin da yake jin yunwa ka ciyar da shi. Ud maridan, ka ziyarci marar lahiya. Anqidh makruban, ka je ka tsiratar da mutumin da yake cikin halin kumci. Allah ya maka yalwa ta dukiya, ga wani dala 100 in ka bashi za ta sashi walwala a cikin rayuwar shi. I wannan abin abu ne bai taka da kare ba, amma kuma irin darajar da zai saka samu a wajen Allah da irin kimar da zai kai ka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kadai ya san irin wannan matsayin. To da ka iya daga cikin hanyoyin idan matsala ta samu a rayuwa, to mutum ya zamanto yana kulawa da abin da ya shahi taimakawa mutane. Sannan kuma izra'il basamat, ka shibka mulmushi, al-mushriqa kenan murmushi, ala al-fuqara'il akhlaq, game da mutane da suke talakawa ne game da halaye managarta. Bimana ya zamanto kina da hali na ɗabi'a na murmushi a tsakanin idan kuka haɗu da ƴan uwa. Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabassumuka liwajhi akhika sadaqa, ki gamu da ƴar uwarki kawai ku gaisa ki dan yi murmushin da zaki, sai an baki lada kamar kin bayar sadaka. Ka duba me ya kai addinin musulunci jin daɗi. Wallahi mu riƙa godewa Allah a cikin sujudan mu da muke yi, mu godewa Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan addinin. Yanzu ka duba jiya malaka khutba anan ya hudu wasu kalmomin nan sun kayatar da ni kwarai. Yake wasafta azumi da wata wani kamar wata farfajiya ce, wata duniya ce ta daban, Allah ya dauke mu sai ya sa mu a cikin ta. Allah ya mana kyautan zawa wannan lokacin, ayyuka ne daban-daban. Kana wannan aikin kaza yana jiranka, kana wannan kaza yana jiranka. Yanzu ana cikin tafsiri, muna kammala tafsirin sallar azhar tana jiranmu, ana kammalawa karatun qur'ani, muraja'a dan abun da ya shahi aikace-aikace da za a yi gida, shi ma nan yana jiran kowa. Ana kammalawa tafsirin murece, ana kammalawa shirye-shiryen shan ruwa, ana shan ruwa da tarawihi, ana ƙira tarawihi kaza, ga sunan mallan abubuwa ne daban-daban. Sai ga abun akwai ƙayatarwa, bimana uslubi ne mai kyau. Wallahi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, mu yi kokarin aikata abin da ya kamata a irin wannan lokaci mai tsada da Allah ya nuna mana. Daga cikin aikin alheri da suke sanya mutum wuta daga cikin kumci a rayuwar shi, akwai kokarin shayar da ruwa. Yanzu ka duba sharbata ma'in min kaffi baghiyin likalbin aqur athmarat dukhul aljanna, shayar da ruwa daga macen da tahara Allahu asma'akum, Allah tsarkake kunnuwanku, macen da take zaman kanta. An gane aiko ba sai an yi istimalin waccan kalmar ba. Macen da take zaman kanta ta ɗauki, ta ga wani kare yana jin ishiruwa, ta ɗauki ruwa ta ba kare, Allah ya dubi wannan aikin nata, Allah ya ce jiki na gafarta miki. Ina ga ke mai imani, ina ga ke kamamma, ina ga ke wanda kike kokarin aikata ayyuka managarta, ki ɗauki shayar da ruwa iya daga cikin aikin alheri, ba na wasa ba. Da haka za ka ga mutane da suka san mahimmancin haka, mutane da ƙasashen waje, ƙasashen Laraba, ƙasashen wane za su riƙa aiko kuɗi a gina rijiya, a aiko a gina kaza, aika za da sauransu, saboda mahimmancin aikin. Duk wanda za ka shayar da shi ruwa, to Allah kaɗai ya san irin darajar ladan da za ka samu a wajen Allah. Matsalolinka da Allah zai warware maka, damuwarki da Allah zai warware miki, wani kumci da kike ciki wanda Allah zai warware miki, duka wannan suna daga cikin alama. Sannan iya daga cikin abin da ya kamata mu fahimta a rayuwa, la tahmilul kurata al-ardiyyata ala ra'sika, kar ka ɗauki duniya da rikicin duniya ka ɗora ma kanka. Imana rayuwar nan tana da sauƙi, kamar so diya mu ɗan adam ta da hankalin shi yake, in yi ta da hankalin shi sai ya rasa nutsuwa kwata-kwata a cikin rayuwa. Damuwa kar ka ɗauki a wani kayan gabas, wani abu ne Allah ya ɗora maka koma zuwa ga Allah. Kar ka ɗauko rikicin duniya, ka zama to kamar a kan kai ne, misali duniyar gaba ɗaya kamar a kan ka ne take, ka kasa nutsuwa ka kasa ajji hankalinka ka kasa kaza ka kasa kaza ka sani cewa inna ma'al usri yusra duk kumcin da kake ciki akwai saukin da zai zo sannan kuma daga cikin abin da zai taimaka wa dan adam ya rayu a cikin nutsuwa shine ka yarda da abin da Allah ya raba ya baka takun aghna nas zaka zama kai ne mafi wadatar mutane haka akwai abubuwa da dama wanda malamai suke ambata wanda zai taimaka wa mutum akan cewa ya san cewa lalle rayuwar nan duk yanda ta yi kumci to fa akwai wani saukin da yana nan tahi a bayan wannan kumcin inna ma'al usri yusra ya kai dadam ka sani cewa duk lokacin da rayuwa ta maka tsanani to akwai wani budi na musamman wanda zai zo daga Allah subhanahu wataala idza ra'aita al-habla suka ce yashtaddu yace fa'lam annahu sawfa yanqadi duk lokacin da kaga igiya ta jayu suka ce ka sani cewa tana dabda ta cire duk lokacin da kaga rayuwa tayi kumci to ka sani cewa akwai budi wanda zai zo anan gaba kuma dukkan kumcin da zaka shiga jarrabawa ce alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum
alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-ghafuru rahim
الذي خلق الموت والحياة وبنجي سبحانه وتعالى في حلج الموت الحياة دموت ودرايوة ليبلوكم دموت ودرايوة دك جرباوات الله جربه أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الله شين العزيز مبوى الغفور ميوان غافر تزنبي تدعك وان الرايوة دكي تكي جرباوات سنكم سيكي تشيوى مع الدمعة بسمة تارد دكا حوى يد زي نبو تو أكون هورين تكي دمون مشين زي بيو بايا وانا a daidai a daitahi a saman rayuwa kuma a doki tsarin da Allah subhanahu wataala ya gindaya to dukkan damuwar da kika shiga wallahi kin yi farin ciki wata rana wa ma'al khawfi amnun in kika tsorata yau zaki rutsu gobe ki bi Allah kawai wa ma'al faz'i sakina in kika firgita a yau to zaki samu nutsuwa zuwa gaba ka duba kaga yanda Allah subhanahu wataala yayi ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam mafi girman tsananin bala'i a cikin duniyar na shine wuta ko wuta aka doka aka jefa shi aka jefa shi wuta ana jefa shi ubangiji subhanahu wataala sai yace qulna ya narukuni bardan
qulna ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim
Allah yace ya ke wuta ki zaman to mai sanyi sanyin ma mai aminci akan ibrahim alayhi salatu wasalam kaga kulawa ta Allah subhanahu wataala kawai abu ɗaya ake bukata ki kasance tare da Allah ki zama ta Allah ya zama to kai kawanki maganganinki kai kawanki tahiyyarki wane ne ki duka ya zama to Allah ne kawai kike lissai bimana ya za a ki samu yarda Allah to wallahi summa tallahi Allah bai tuzurtar da ki a cikin rayuwa duk abinda muke ga yana kaiwa yana kawo wannan wa ya daga cikin abinda fa hannayenmu ne suka ja wani abinda muke cikin wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abinda ya same ku na ba dadi na wane ne abinda hannunku ne ya tsururta a yanda bumbajin maganar nan muke amma muke rayuwa haka ai abin godiya ce ga Allah subhanahu wataala daka mutun ya zama na Allah wannan shine wajibin da yake saman kowa a cikin mu ka duba annabi Musa alaihi salatu wassalam kalimullah wa kallama Allah Musa taklima irin kulawar da Allah ya bashi lokacin da fir'aun da tawagashi gaba ɗaya suka biyo su sun biyo su annabi Musa da shi da banu Isra'il mutanen shi kenan sun zo garuwa a gaban su bayan su kuma fir'aun da mutanen shi mutanen annabi Musa suka ce inna lamudrakun suka ce kai wallahi an cin mana mun hallaka mun kare shi kenan
qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi
annabi Musa alayhi salatu wasallam yace kalla yace aha inna ma'iya rabbi sayahdin tare da ni akwai ubangiji na kuma Allah na sai ya shiryar da ni akan abin da ya kamata mu sai Allah ya wahayi zuwa gare shi anidrib bi asaka al-bahra fanfalaqa fa kana kullu firqin qattawd al-azim har zuwa ƙarshen labarin dai Allah ya umarni ya buga sandan shi ya buga sanda ruwan sai ya dare yayi hanyoyi guda 12 mutanen annabi Musa suka bi suka shiga suka huta daga cikin ruwan nan shi kuma Fir'aun ya shigo amma sauran tawagar bata gama shigowa ba annabi Musa ya nema ya buga sanda ruwa ya koma Fir'aun ya mutu Allah ya ce watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun Allah ya ce bari ruwan yanda yake su hodannan mutanen kakkai shakka kakkai tantama an halaka su an kare sun zama khabaru kana sun zama labari Allah ce innahum jundun sun kasance wata runduna ce mubraquna duka sai sun dirmiya Allah so yake sai na karshen su ma ya shigo cikin ruwa na harko sun kai tsakiya na karshe sun shigo sai ruwa ya hade sai ga fir'auna da yake ce ana rabbukumul a'la yana cewa amantu annahu la ilaha illa
allazi hatta idha adrakahu al-ghuraq qala amantu annahu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin
na'am
عصيت قبل وكنت من المفسدين
وبنجي سبحانه وتعالى يكي تيوى حسبك يكي تيوى لوك تندى فرعون يشبو تكي روانا روادين زيارة ياتيش روانا حدي واسيقى فرعون باب كم يا باب صورا الله ما كم يا إذا متاني ينا تيوى آمنت نيمانا إيماني dami kai imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wannan abun bautan daya dayan da ba wani abun bauta sai shi wanda banu isra'ila suka yi imani da shi ni ma nayi imani da shi kai in gama muku labari wa ana min almuslimin yace ni ma ina cikin musulmai wa hada wannan magana fir'aun duk da irin dagawar da yayi a baya yayi jabberanci wanda har Allah ya mishi taken inna fir'auna ala fil ardi ya daukaka abun kasa ya nuna girman kai da sauransu banu isra'ila sun kai matsayin da baka isa ka yi hida namiji ba in ka yi hida namiji kawai sunan shi mace ce yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana yanka diyan maza diyan mata kuma a mayar da su kuyangi da bayi ana cikin haka kaga tsanani ya kai tsanani inda baka isa ka aihu ba amma sai gashi Allah subhanahu wataala ya halakar da fir'aun ya gadar da kasar ga su waɗannan da ake gaba kowa bane su wadaka duk abin da ya tsanani tabbas akwai saukin da zai biyo ba abu ɗaya ne kawai ka tashi kai abin da ya kamata ta hanyar ɗaukar sababin samun warwaran matsalarka lasiyama imani da Allah da bin Allah subhanahu wataala da addu'a da dukufa akan addu'a da taimakawa waɗanda suke ba su da ka duba yanda Allah subhanahu wataala ya tsiratar da annabi Musa alaihi salatu wasalam to irin waɗannan musallan suna nan da yawa don haka duk yanda rayuwa ta kai ta kawo karta tsoratar da kai karta tsoratar da kai mana kakka tsorata fiq billah kai ne ka samu kat garanti da Allah subhanahu wataala mana tsakaninka da Allah alakarka alaka ce wanda take tana da kyawu to tabbas ubangiji subhanahu wataala sai ya saba maka mahuta a cikin dukkan wani abin da tarkatarkar da ta kunno kai a cikin rayuwarka to Allah sai ya baka mahuta sannan kuma Allah madaukakin sarki ba zai dawwaman maka ba da jin bakin ciki da jin haushi daga cikin abin da ya kamata ka kula da shi bayan abin da aka ambata istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi ki rika neman gafara zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yake ta fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara
hasbuka ubangiji subhanahu wataala yake ta fa qultu astaghfiru ka fadi musu su nemi gafara ubangijin su sabo Allah ya kasance mai yawan gafartar zunubai ne daga cikin ni'imar da zai muku za a muku ruwa mai yawa mai albarka Allah ba ku dukiya mai yawa mai albarka Allah ba ku diya da yawa masu albarka Allah sanya muku gonaki da garake masu albarka ruwa yana gudu karkashin su duka wannan abu ne mai sauki amma abin da ake bukata ku rika neman gafara a wajen Allah subhanahu wataala ki tambaye kanki a yau da safe ai akwai azkaru saba da ake a cikin azkaru saba akwai astaghfirullah wa atubu ilayhi da ake kafa 100 nawa kike a yau iya ɗaya daga cikin sirrin cin nasara a cikin rayuwa da hutowar da zaki ku buga da duniya tun da safe kina ana ƙara sallar asuba nemi wuri ki zauna astaghfirullah wa atubu ilayki kafa 100 zai sauƙaƙe miki al'amura da yawa sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumti'ukum
mata'an hasana wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadla
ubangije yake cewa anistaghfiru rabbakum kunemi gafara ubangijin ku summa tubu ilayhi ku tubu zuwa gare shi yumatti'ukum Allah zai ji yadda ku dadin wata rayuwa mata'an wata rayuwa tajin dadi hasana mai kyau kyakkyawar rayuwa duk kai kawon da ake in dan kasuwa ne in ma'aikacin gwamnati ne in karatun boko kake yi in dan taburada ne kai in ma wane ne kai ayyuka da ake mabambanta juna kasuwancin kala kaza da kala kaza da kala kaza harakan da ya shafi siyasa harak koma mi mutai yake yi dan adam yana neman nutsuwa ne rayuwa mai dadi kowa abin da ke newa kenan kuma wanda kahuri da mai imani kowa alhayatu sa'ida nagartacciyar rayuwa ce kawai ke nema to ga sirrin nan Allah ya bamu a cikin alqur'ani wa anistaghfiru rabbakum kunemi gafara ubangijinku summa tubu ilayhi ku tubu zuwa gare shi dan ku ga haka yumatti'ukum mata'an hasana Allah zai ji yadda ku rayuwa jin dadi mai kyau rayuwa mai dadi ila ajalin musamman zuwa lokacin da Allah ya yanka muku za ku rayu wa yu'ti kulli fadlin fadla daka mu yi kokari ya zamanto waɗannan ayyukan alheri muna yawaita su su sauƙaƙe mana zuciyarka kaji zuciyarka saka yau ba ka dauko tunanin duniya ba gaba ɗaya ka zuba mata kuma kana ga cewa fa wannan matsalolin da kake ciki kaman babu wani solution akan su ba halli to kai nisa da Allah ne akwai labarai da yawa mutane da suka shiga cikin umcin da duk wani binciken mai bincike na lahiya a duniya ya tabbatar da waɗannan mutane sun hallaka kuma sai kuma suka samu lahiya suka kuma suka samu lahiya suka rayu daren dagam akwai misalin da malamai suke bada na wata lattijuwa ce kansa ya kama ta kirjinta diyanta suka dauke ta suka zabi mafi tsadan likita a duniya suka dauke ta suka kai ta aka ji aka yi goje-gojen da za a yi kansar nan kansar din yayi nisan da babu zancen wani magani kawai sai dai a jira lokacin mutuwanta irin abin da likita suke saka ba su lokaci aka suka ce musu kuje zuwa lokaci kaza sai ku dawo suka dauko tsohuwa jiki ya kiya suka je suka kaba mata inda za ta zauna mana wuri a harami a harami ta samu inda za ta zauna kawai aikin ta tasharuwan zanzam ta yi dawafi da ayyukan suke na ibada da neman gafara wajen Allah subhanahu wataala bayan wata uku suka dauke latija suka maida ta da aka ji aka gama gwajin duniya tsohuwar da bata dauke da komai lahiyar ta lau garas take duk lokacin da ɗiyan za su zo wurin ta lokacin take haramin yaya jiki mamma ta ce wallahi jiki yana ƙara sauki ta warke ras wai likitocin suke tambaya na ƙasar arna wai wace likita ce aka kai ta warki suka ce kawai harami suka kai ta likita wajen Allah suka kai ta haka babu wani abin da ke gani Allah subhanahu wataala babu shi almustahil babu shi a wajen Allah Allah shirya da mukantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita insha Allah ta'ala wannan aya sai mu tsaya akan ta kenan gobe sai mu dan ƙara abin da ya samu ya so kuma sai mu je zuwa ga ayoyi na gaba Allah subhanahu wataala ya shirya da mu ya karantar da mu karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله